إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله حديث يا إن كنت دك صحابي منظم الله akwai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kiransa Qutbatu bin Malik babu shakka hadisi ya inganta daga wannan sahabin na manzon Allah hadisin yana cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 3591 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 298 Qutbatu bin Malik al-Ansari yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqul annabi ya kasance yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa babu shakka hadisi ya inganta daga annabi Muhammad yana wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin munanan halayya da munanan ayyuka da kuma son zuciya yana da kyau mu yi riko da addu'o'in annabi Muhammad duk mutumin da yake son manzon Allah ya kamata ya binciko addu'o'in annabi Muhammad ya yi riko da su majmu'u fatawa na Sheikhul Islam ya kunshi bayanai masu yawa wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi game da matsayin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin majmu'u fatawa mujallal na farko shafi na 346 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa yanbaghi lil khalqi an yad'u bil adhiyati shar'iyya ya kamata mutane in za su yi addu'a to sai addu'a wadda shari'a ta karantar addu'an da ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati jaa biha alkitab was sunna addu'ar da ayoyin alqur'ani suka kawo da kuma sunnar manzon Allah wannan shine zabin farko ga dukkan musulmi mai son koyi da sunnar annabi Muhammad. Inde zaka yi addu'a ka yi riko da addu'ar da take cikin littafin Allah da kuma sunnar manzonsa. Shaykhul Islam yace fa inna zalika la rayba fi fadlihi wa husnihi. Dan babu shakka duka wata addu'a da ta zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad, wannan addu'an ba a shakkan falalanta ko kuma kyanta. Wa annahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shaykhul Islam yace riko da addu'o'in annabi Muhammad shine tafarki madaidaici, shine tafarkin mutanen da Allah madaukaki yayi musu ni'ima. Don haka duk mutumin da yake son koyi da sunnar annabi Muhammad ya kamata yayi riko da addu'o'in manzon Allah. Jama'a hadisin Qutbah bin Malik dinna wanda ya bada labari game da addu'ar annabi Muhammad, wannan hadisin yana nuna mana cewa son zuciya yana cikin munanan halayya waɗanda annabi Muhammad ya keɓe musu addu'a tsawon rayuwarsa. Son zuciya, Bahaushe yace bacin zuciya, yana cikin miyagun halayya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe addu'o'i musamman a kansu. Don haka ya sa malaman sunna na da da na yanzu suka yi rubuce-rubuce a kan haɗurra na son zuciya. Kamar misali, Ibnul Jauzi littafinsa Dhammul Hawa da littafin da ake kira Ittiba'ul Hawa littafin Sulaiman bin Salih. Akan haka nake son in gabatar da nasiha a wannan masallaci Masjidul Qur'an, masallaci da yake gaban malaminmu Ash-Shaykh Isa Ali Fantani. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana kariya da shi da ɗaliban da za a karantar a wannan masallaci daga sharri na bin son zuciya. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. جماعة آيوي القرآن سنتبتر نتيوى الله مدوك كنسركي يايقر قئي حتى قأنباوى سكيا يبن صندوشيا الله مدوك كي يايقر قئي حتى قأنباوى تيوى سكيا يبن صندوشيا. مثالي Annabi Dawud a suratu Sad me Allah yake ce masa, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi
inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainal adli wal haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillak 'an sabilillah.
Allah madaukaki ya kira annabinsa, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ya kai Dawud, mun sanya ka shugaba ne a duniyar nan. Allah ya ce masa, fahkum bainan nasi bil haqq, don haka kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane. Wala tattabi'il hawa, kada ka yarda ka bi son zuciya. Allah ya ce ma annabinsa annabi Dawud, wala tattabi'il hawa, kada ka bi son zuciya. Fayudillaka an sabilillah, idan ka bi son zuciya to zai batar da kai daga hanya ta Allah. Sannan ya ce masa, innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab, lallai mutanen da suke batar da wasu su bar hanya ta Allah, waɗanda suke zama sababin halakar mutane, waɗannan mutane suna da wata azaba mai tsanani saboda mantuwa da suka yi a ranar tashin kiyama. Wannan gargaɗi ne na musamman da Allah maɗaukaki ya yi ma annabinsa, annabi Dawudu. To, ba annabi Dawudu kaɗai ba, hatta annabinmu Muhammad, shi kansa annabi Muhammad, Allah maɗaukaki ya yi masa gargaɗi game da bin son zuciya a suratul Jathiya, "Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin." Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad, kamar yanda Allah ya yi gargaɗi ga annabi Dawuda, ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, "Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin." Sannan fa ya kai Muhammad, mun dora ka akan wata shari'a, wata hanya, fattabi'iha, sai ka bi wannan shari'a. "Wala tattabi' ahwa' allazina la ya'lamun." Kada ka yarda ka bi son zukatan waɗanda ba su sani ba. Da ya ce masa, "Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a." Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sani. "Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a." Ba sa wadatar maka komai game da azabar Allah. Idan da Allah zai kama ka da azaba, waɗannan mutane da ka bi son zukatansu ba za su wadatar maka komai ba. "Wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin." Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gargaɗi kada ya bi son zuciya, kamar yanda ya yi gargaɗin nan ga annabi Dawuda. A suratul Baqara kuma aya ta 142 ya ce masa, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum." "Ba'ata ahwa'ahum," lallai da zaka bi son zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, a bayan ilimin da ya taho maka na shari'ar Allah. Allah ya ce ma annabi Muhammad, "Innaka idzan lamin adh-dhalimin," kenan kai ma kana cikin azzalumai. Da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Allah fa yana maganan nan kai tsaye ne da annabi Muhammad, har in ka bi son zuciyar wani to kai ma kana cikin azzalumai. La hawla wa la quwwata illa billah. Saboda haka annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar da cewa ya barranta daga dukkan wani da ya bi son zuciya. Allah ya tabbatar da shaida aya guda ta suratul an'am aya ta 56. Allah ya ce masa, "Qul la attabi'u ahwa'akum." Allah ya ce, "Ka gaya musu don ya zama hujja." Allah ya tabbatar da aya a cikin Al-Qur'an ana karantawa har tashin kiyama. Annabi Muhammad bai taɓa bin son zuciya ba. "Qul la attabi'u ahwa'akum," kace ni ba zan taɓa bin son zuciyarku ba. "Qad dalaltu idan," har da zan bi son zuciyarku kenan ni ma da na ɓace. "Wa ma ana min al-muhtadin," kuma da ban zan cikin masu shiriya ba. Wannan gargaɗi wanda Allah maɗaukaki ya yi ma annabawa, cikinsu ko har da annabi Muhammad, ishara ce ga mai hankali ya gane cewa son zuciya abu ne mai girma a wajen Allah. Waɗannan nasihohi, waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani su suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan addu'a tsawon rayuwarsa yana cewa allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya allah ina neman tsarinka kada in zama cikin masu bin son zuciya don kuwa allah ya ce masa har fa in yabi son zuciya to ko yana cikin azzalimai manzon allah ya fahimci son zuciya abu ne mai girma jama'a wajibi ne mu yi riko da hattara kuma wajibi ne mu kara da addu'a kamar yanda annabi muhammad baya ga cewa ya yi hattara game da bin son zuciya sannan kuma ya kara da addu'a mu yi hattara mu yi riko da addu'a ka'in da na'in don kuwa allah maɗaukaki ya faɗa mana a cikin qur'ani cewa babu ɗan adam da ya fi bata a kan mutumin da ke bin son zuciyarsa babu wannan mutumin da ya fi ɓacewa a suratul qasas aya ta 50 yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu
man ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin
Allah yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu waye yafi bata fiye da mutumin da ke bi son zuciyarsa kaga babu wanda yafi bata irin mai bin son zuciya bi gairi huda min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin a suratul ru yace balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum
ladina zalamu ahwa'ahum bi-ghayri
balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum azzadmai wannan wata siffa ce wanda Allah yake ba mu labari ba mu san gaibi ba balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum azzadmai suna bin son zukatansu ne baka yin zalunci sai ka bi son zuciya Allah ka tsare mu faman yahdi man adallallah waye zai iya shiryar da mutumin da Allah ya fatar da shi wa malahum min nasiri don haka wallahi ya yan uwa wallahi babu dabi'a cikin dabi'u na dan adam wacce take da wahala irin barin son zuciya duka dabi'a ta dan adam babu dabi'ar da tafi son zuciya wahalan bari don haka ne ake samun hadisin Abu Zarr al-Ghifari yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1496 da sahihul jami'i saghir hadisi na 1099 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afdalul jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da yafi falala a wajen Allah shine mutun ya yaki ransa da kuma son zuciya inji annabi muhammad kasancewar jihadin da yafi falala wannan shi ya wajabta kasancewarsa abin da yafi wahala daga cikin dabi'u na dan adam yafi jihadi da makami wahala a bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da yafi falala a wajen Allah yafi daraja shine mutum ya kiransa da kuma son zuciyarsa don haka al-Minawi a cikin Faidul Qadir mujallal na biyu shafi na 39 yake cewa wa idha jahadta nafsaka hadha al-jihad har in ka iya yaki da ranka wannan yakin da yafi falala kafi karfin son zuciyarka khalusa laka jihadul a'ada a lokacin ne zaka samu damar yaki da makiya Allah alladhi in qutilta fihi kunta shahida wanda in an kashe ka kake zama wanda ya mutuwa shahada min al-ahya'i alladhina inda rabbihim yurzaqun kai mutuwa shahada cikin waɗanda Allah yake ba su rayuwa ta musamman sai malamin ya ce wala amri inna jihadan nafsi la shadid yayi rantuwa yace lallai
yaki da rai mutum ya yaki san zuciyarsa yana da tsananin gaske sai yace bal kai ba ma haka ba la shay'a ashadd minhu babu abin da yafi shi wahala kasancewar wannan jihadi shine yafi tsanani don haka yasa shine yafi falala a wajen Allah madaukaki to shi da ke zama raba gardama tsakanin tsira da halaka ta dan adam don haka kana iya hukunta al'amarin ka kai da kanka in kana fifita son Allah da son annabin Allah akan son zuciyarka to ka tsira da ikon Allah in ko kana fifita son zuciyarka akan son Allah da son annabin Allah to hakika kana gabar halaka Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa kowani nau'i na son zuciya halaka ne inji munzon Allah son zuciya yana nan iri-iri amma wallahi kowannen su halaka ne Anas bin Malik ya ruwaito hadisin annabi Muhammad yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1802 manzon Allah yace salasun munjiyata akwai wasu halayya guda uku suna tseratar da dan adam daga halaka manzon Allah yace khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah a koye da kuma bayyane ka ji tsoron Allah inda ka koya kamar yanda kake nuna tsoron Allah a bayyane wannan hali yana tseratar da dan adam daga nan duniya har kiyama nabi wal adl fi riba wal gabab ka zamanto mai adalci a lokacin da ranka ya baci da kuma lokacin da kake cikin yarda a fushi kake a cikin kwanciyar hankali kake in zaka yi hukunci kana adalci bacin rai bai sa ka kai murdiya ko kai cuta wajen hukunci wannan dabi'a tana tseratar da dan adam inji annabi Muhammad wal qasd fil fatr wal gina wanda ya samu tsakatsakin talauci da wadata Allah ka bamu wadata na zuciya manzon Allah yace wa salasun muhrikatun abubuwa guda uku kuma suna halakar da dan adam hawan muttaba son zuciya da ake bi yana halaka dan adam kowani iri wa shahhun muta'un da kuma rowa wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma ji da kai ba haushe tuni ya dauki waɗannan maganganu yayi musu kare-karen maganganu yace mai fariya wawa manzon Allah yace wa ijabul mar'i bi nafsihi mutumin da yake ji da kansa wannan mutumin yana kai kansa ga halaka Allah shi kare ba haushe yace son zuciya bacin zuciya annabi yace wa hawan muttaba son zuciya da ake bi yana halaka dan adam annabi yace wa shuhun muta'un da rowa mutumin da yake da dabi'a ta rowa ba haushe yace hana wani kana kai maganganun duka sun dace da sunnonin annabi Muhammad mu lura da wannan aya da take suratu yunusa Allah yace innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabbu bil hayati dunya Allah madaukaki yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle wadanda ba su fatan saduwa da mu wa rabu bil hayati dunya suka yarda da rayuwa ta duniya wa kuma annubiha har ma suka samu nutsuwa da ita wal ladina hum an ayatina gafiluna wadanda suka rafkanu game da ayoyin mu ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksubun wadannan makomar su ita ce wuta Allah shi kare mu karkatawa ga rayuwar duniya shike sa mutum ya bi son zuciya wannan shike kai mutum ga halaka kai kokari a samu duka abin da zaka aikata tunaninka shine Allah da annabinsa abinda duk zaka aikata kai kokari ka fifita son Allah da kuma son annabin Allah akan abinda kai kake so. Kada a waye gari rayuwarka ta karkata ma duniya, ka samu natsuwa da ita. Ilimi ne kake nema, ilimin nan babu na lahira, yadda Allah ya faɗa a suratul Rum, ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya
wa madarun min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun.
Suna da ilimin zahiri game da rayuwa ta duniya, amma sani na kiyama sun rafkano. Mutum zai ilimin da zai kai matsayin profesa, yayi ilimi ya kai matsayin profesa, amma bai iya gaya maka farillan alwala bare na sallah. Shi a ganinsa shagaltuwa da ilimi na boko yana hana shi neman ilimin addini. To wanda ma yake shakkar za a iya hada abubuwan nan guda biyu, sai ya tambayi malaminmu Malam Isa Aliyu Fantani, shin boko yana hana mutum karanta addini? Malam Allah ya bashi damar hada guda biyu din. Bai kamata a ce dan adam ya karkata ma rayuwa ta duniya ya manta sashi na Allah madaukaki ba. Ga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin Sahihul Jami' as-Saghir, hadisin Abu Huraira, hadisi na 1879 da silsilatu sahiha, hadisi na 195, inna Allah ta'ala yabghudu kulla alimin bid-dunya jahilun bil-akhirah. Allah yana kyamar dukkan mai ilimin duniya amma jahilin lahira. Sahabin bil-aswaq, in ka tafi kasuwanni suke kururuwa, ga abin sayarwa, wane zo ina da kaya. Manzon Allah ya ce jifatun billaili, in dare ya yi kamar mushe yake in ya kwanta bacci, don kwadwu ne curye yana aiki ya gaji. Himarin bin nahar, da rana kuwa kamar jaki wajen aiki neman kuɗi. In aka tambaye shi tashi na addini bai sani ba, subhanallah, Allah shi mana kariya. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake fassara wannan magana, yana cikin Sahihul Jami' as-Saghir, hadisi na 6189. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ala lahum muhamman wahida hammal ma'ad, wanda ya maida damuwarsa himmarsa a rayuwa ta koma himma game da makomarsa, tunaninsa ya zai hadu da Allah ta wajen sana'arsa, zama da iyali, kafahu Allahu sa'ira humumihi, Allah zai isar masa sauran damuwansa. Ka saka tunanin makomarka a gaba, ya zaka hadu da Allah duk mu'amalarka? In ka saka wannan cikin tunaninka, to zaka samu sauƙin rayuwa, inji Annabi Muhammad. Allah madaukaki zai isar maka bukatunka. Wa man tasha'abat bihi al-humum, amma wanda damuwa ta rarrabu ta yi rassa gare shi, min ahwalid dunya, game da halayya ta duniya, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halaka, Allah bai damuwa ta wani kududdufi ne wannan mutumin ya halaka. Nan ne kake samu mutum yana bin duk wata hanya da yake ganin zai samu biyan bukata, ya shiga ANPP ko PDP ko kuma XYZ. Ka fito ina, zan tafi shago, ina za ka shago. Ka fito ina, office, ina zan je office. Baka da lissafin lokaci da za ka yi karatu, ka san addinin ka, ka gyara makomarka. Allah madaukaki ya mana kariya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, shekarunsa 678 da mutuwa yanzu, Allah ya ji kanshi, a cikin littafinsa al-Fawa'id, shafi na 159, yace idza asbaha al-abdu wa amsa, in aka waye gari mutum da safe da yamma, wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu, ba shi da wata damuwa sai Allah madaukaki, ya tashi da safe tunaninsa Allah, da yamma tunaninsa Allah, tahammala Allah anhu subhanahu hawaijahu kullaha, Allah madaukaki zai dauke masa dukkan damuwarsa, inji wannan malami. ka tashi da safi tunanin ka Allah da yamma tunanin ka Allah Ibn al-Qayyim yace to Allah ku zai dauke maka dukkan bukatunka wa hammala anhu kullama ahammahu kuma Allah zai kawar masa dukkan abin da ke damun sa wa farrada qalbahu limahabbatihi Allah madaukaki zai maida zuciyarsa ta zama babu komai sai kaunar Allah wa lisanihi li dhikrihi harshensa a gyara ya koma ga zikirin Allah wa jawarihi li ta'atihi sannan gaban jikinsa suna masu biyayya ga dokokin Allah madaukaki yace wa idza asbaha amma in aka waye gari mutun ya zamanto tunaninsa a duniya ya tashi da sahi tunaninsa duniya wa amsa wa dunya hamuhu da yamma tunaninsa duniya hammalahu Allahu humumaha wa ankadaha Ibn al-Qayyim yace to sai Allah ya debo dukkan damuwar duniya ya dora masa ya debo takaicin duniya ya zuba kai shi ya debo musibin duniya ya zuba kansa wa wakalahu ila nafsihi sannan sai Allah ya kyale shi ya dogara da burin sa fa shaggala qalbahu an mahabbatihi zuciyar wannan mutumin wanda ya sa duniya a gaban sa sai a waye gari babu son Allah bi mahabbatil khalqi sai son bayin Allah ka tashi da safe kana kirarin wani dan siyasa da yamma tunaninka kenan babu Allah baka bambanta musulmi ma da kafiri ko mutuwa akai na gawan kafiri zaka same shi wajen jana'iza saboda shi zuciyarsa babu kaunar Allah a ciki illa kaunar bayin Allah wa lisanahu an zikrihi bi zikrihim harshensa an waye gari bai tuna Allah bai ambaton Allah sai ambaton su mutun nawa ne zaka samu rabon shi da ya karanta Qur'ani tun azumin bara amma jarida bai taba wuce shi ba a kowane mako in ka tambaye shi labarin BBC Voice of America Jamus da sauransu zai gaya maka duk abin da ake fada amma karatun Qur'ani babu shi Ibn al-Qayyim yace duk mutumin da yayi watsi da zikirin Allah to sai Allah madaukaki ya hore shi ya koma yana zikirin wasu mutane ba Allah ba wa jawarihu an ta'atihi gabubbansa ya bar bin Allah sai ya koma da hidimatihim yana hidimar bayin Allah wa ashgalihim da hidindimun su fa huwa yakdahu kadahal wuhushi fi khidmati ghayrihi zaka samu dan adam yana iyakar wahala irin ta dabba saboda kawai hidimar wani don haka in dai kake bautar Allah dole zaka bauta mashi dan Allah shi kare mu Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 20 shafi na 132 yace wattiba'ul ahwa'i fi diyanat a'zamu min ittiba'il ahwa'i fi shahawat son zuciya ta sashin aqida hadarin sa yafi bin son zuciya ta sashin sha'awa bukatu na rayuwa fa innal awwala halal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina domin son zuciya ta sashin aqida shine abin da ya hana kafirai daga cikin ahli alkitab da mushrikai game da bin addinin gaskiya yanda Allah ya faɗa a suratul qasas fa illam yastajibu laka fa'alam abinda ya hana ahlul kitabi da mushrikai shiga addinin gaskiya shine bin son zuciya don haka son zuciya ta sashin aqida yafi muni Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yastajibu laka in kai kira kaga ba su amsa ba fa alam ka sani inma yattabi'una ahwa'ahum son zuciyar su kawai suke bi ashe son zuciya yana hana mutum ya bi addinin gaskiya Allah yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu waye wanda ya bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa بغير هدى من الله. شيخ الإسلام يتي ولهذا كان من خرج من موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. دون هكا دمت من دا كودا تكي مسلمين بايا ريكودا لتابع الله دكما سنة النبي محمد وانا متمي أنا سنياشي تكي مسو بن سنزوشي ليسا saboda Allah ya ce abin da ke hana mutum ya bi gaskiya shine son zuciya kama kana salaf yusammuna ahlal ahwa wadhalika in kana inna kulla man lam yattabi al ilma faqad ittaba al hawa duk mutumin da yake bin ilimin da annabi Muhammad yazo da shi hakika wannan mutumin ya bi son zuciya wal ilmu bid-din la yakunu illa bi hudallahi alladhi ba'atha bihi rasulahu shari'a ta Allah ba ta samuwa sai an bi annabi Muhammad don haka daga kin gaskiya sai bata in ji bahaushe Allah madaukaki yace fa zalikum Allahu rabbukum al-haq fa ma da ba'da al-haq
Allahu rabbukum al-haq fa ma da ba'da al-haq illa
الضلال Allah yace fa zalikum Allahu rabbukum al-haq fa ma da ba'da al-haq illa al-dhalal me ke bayan gaskiya in banda bata don haka ko dai ka aji son zuciya ko kuwa ka dauki son zuciya in ma ka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar wasa a cikin fannoni na rayuwa ko kuwa ka koma bin son zuciya kadalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina
la nusratun kadalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina
Allah yace kadalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaku hakanan kalmar azaba ta wajaba akan fasikai annahum la yu'minuna cewa ba su imani mutumin da yayi riko da san zuciya wannan mutumin hakika wato yayi kauce matafarkin da Allah madaukaki ya yi ko annabi Muhammad da shi sannan Allah madaukaki yana cewa kadalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaku malamai ke danganta irin haka din da siffa ta fasikanci Sulaiman bin Salih a cikin littafin sa Ittiba'ul Hawa shafi na 19 yace dalilai na son zuciya suna da yawa in aka ce za a kirga abubuwa da suke sa mutun ya bi son zuciya hakika suna da yawa don haka yasa malamai suka rubuta littafai akai sai yace min ahammiha amra amma al'amura guda biyu suna cikin mafi muhimmancin abin da ke sa a bi son zuciya na farko abin da ke sa mutun ya bi son zuciya na farko yace ba'ful iman shine raunin imani don haka maganin bin son zuciya shine karatu duk mutumin da yake kokarin karanta Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad duk mutumin da yake kokarin karatun addini wannan mutumin ya dauki hanya na magance wannan cuta mai girma cuta ta son zuciya abu na biyu sababi na samun son zuciya shine mujalasatu ahli al-ahwa zama da mutanen banza raunin imani da zama da mutanen banza waɗannan abubuwa guda biyu suke sababin bin son zuciya idan zaka so mutum koko zaka so wata kungiya ka gina soyayyarka akan son Allah da kuma son annabin Allah idan zaka ki wani mutum koko zaka ki wata kungiya ka gina kiyayyarka dinnan akan kin Allah da kuma kin annabin Allah duk mutumin da ya zamanto bashi tare da Allah kada ka yarda ka so shi wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrihi wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kada kai biyayya ga mutumin da zuciyarsa ta rafkanu game da tuna Allah madaukaki wacce ba a hawa ko yana bin son zuciyarsa wanda duk ya bayyana cikin al'amuransa cewa mutumin nan bai tare da Allah, baya tare da annabin Allah, to ka nisance shi. A kowace kungiya yake sannan kuma kowane ne gare ka. Ka kwatanta wannan ayar da kuma waɗanda ke biyayya ga ƴan siyasa su yi adawa ga ɗan'uwansu musulmi. Siyasa don ta bambanta tsakaninka da ɗan'uwanka, a wayi gari kana adawa da shi, kaga ka gina soyayyar ka ba a kan son Allah da kuma son annabin Allah ba, ka gina ne a kan son siyasa. Shekul Islam Ibn Taymiyyah a mutum a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa har yanzu mujalladi na 20 shafi na 164 ya ce wa laysa li ahadin an yansiba lil amati shakhsan yad'u ila tariqatihi, ba daidai bane wani mutum ya kafa wani wanda yake kira zuwa ga tafarkinsa, wayuwala wayu'ada alaiha, har a wayi gari ba a son wani sai yana son malam wani, ba a kin wani sai yana kin malam wani. In ji Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wala yansib lahum kalaman iwala alaiha wayu'ada ghayru nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ba daidai bane a aje musu wata kalma ko kuwa kana iya cewa wata kungiya, in aka ce wata kalma taken kowace fati kira shiga wannan magana ta Shaykhul Islam, a aje wata kalma, ita wannan kalmar a kanta ake son mutum ko a kanta ake kinsa, in ba dai kalman nan ta Allahu wa rasuluhu bace, Allah da manzonsa, wa majtama'at alaihi al-umma, da kuma abinda al'ummar musulmi suka hadu a kai, wannan haramun ne ga musulmi a kowane lokaci, in ji Shaykhul Islam. Sai ya ce bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah, sai dai wannan yana daga cikin aiki na masu bin bid'a, alladhina yansibuna lahum shakhsan, masu yin bid'a su suke kafa mutun aw kalaman, ko su aje wata kalma, yufarriquna bihi bainal umma, wanda suke raba kan al'umma da shi, yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam aw tilka sunna wa yu'adu, suna son mutun saboda kawai yana kan wannan kalma, ko yana son wani mutum, suna kin mutum ko dan yana kan wannan kalma ko yana kin wani mutum. Shaykhul Islam yace don haka idan kana son kaso wani, wa amma man ahabba shakhsan li hawahu, mutumin da ya so wani kawai dan son zuciya ba dan son Allah da son annabi Muhammad ba, misla an yuhibbahu li dunya, yana son shi ne dan duniya, yusibu haminu da yake samu wajen shi, kana son wani dan yana baka nace bane auli hajati ne yakumu lahabi lahu biha, koko dan wata bukata da yake biya masa, auli malin ya ta'akkadu bihi, ko dan wata dukiya da yake samu a gun shi, au yake cewa bi ma'asiyatin fihi wa nahwi dalika min al-ashiya, yace da ire-iren waɗannan. Fa hadhihi idan ya kasance mutum ya gina son shi akan son zuciya, to bai yi so na Allah ba, in kuwa ya gina son shi akan so na Allah madaukaki, fa hadhihi mahabbatullah, wannan ita ce soyayya ta Allah madaukaki, wanda yake kamata a ce kowane musulmi ya siffanta da ita. Amma idan ya kasance baka san mutum sai saboda yana kungiyarka, baka kin mutum sai saboda baya kungiyarka, Shaykhul Islam yace laysat mahabbatullah, wannan ba soyayya ce ta Allah ba, bal hadhihi mahabbatul li hawan nafs, wannan soyayya ce kawai ta son zuciya, wa hadhihi mahabbatu hiya allati tuqi wa ashabaha fil kufri wal fusuqi wal isyan, irin wannan soyayya wacce ake wa mutane ba akan son Allah da son annabi Muhammad ba, wannan soyayyar ba a kare ta sai an kai ga kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah. Don haka duk inda aka gina soyayya akan wata kungiya, wannan soyayya ba a gina ta akan Allah ba, duk inda aka so wani mutum ba don yana son Allah da annabinsa ba, ka tabbata karshen al'amarin nan ɗayan uku, in ji Shaykhul Islam, ko dai a kai ga kafirci ko fasikanci ko kuma sabon Allah. Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafinsa Jami'ul Ulum a mujallar na uku shafi na 229 ya ce wa man kana kubbuhu wa bugduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi, wanda ya kasance sonsa da kinsa bayarwansa in zai yi kyauta da hanawa yana yi ne kawai saboda son zuciya, kana zalika naqsan fi imanihi alwajib, wannan yana kasancewa na kasa ce cikin imaninsa wanda yake wajibi a kansa ya kula da shi. Zaka so mutum kawai kana son shi ne dan soyayya ta zuciya ba don Allah ba, zaka ki mutum kana kinsa ne kawai saboda kiyayya ta zuciyarka ba wai don yake Allah ba, zaka yi kyauta ga mutum kana masa ne kawai saboda ra'ayinka na zuciyarka ba don Allah ba, zaka hana mutum kana hana shi ne kawai saboda kin zuciyarka ba wai don yake Allah ba. Ibn Rajab ya ce duk sa'ilin da wannan siffa ta samu gare ka to hakika kana samun nakasa a cikin imaninka. Fa yajibu alaihi tauba, wajibi ne ga wanda irin wannan siffa ta samu gare shi yayi tuba ga Allah, min zalika warruju'u ila ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul, yakuma yabi abinda annabi Muhammad ya kawo, min taqdimi mahabbati Allah, annabi ya karantar da mu cewa mu gabatar da son Allah wa rasulihi da manzonsa, wa ma fihi ridha Allah wa rasulihi ala hawa an-nafsi wa muradatiha kulliha, mu fifita son Allah da son manzon Allah akan son komai. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi, Allah madaukaki ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi, ya ku waɗanda suka yi imani, inda kana da imani, Allah ya ce mana la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi, kada ku sha gaban Allah da manzon Allah. Abinda duk zaka aikata kai kokari kai shi akan karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mu gani sakaci game da al'amari na bin son zuciya yana kai mutum har ga gaban da Allah madaukaki yake ma zuciyarsa shamaki baki dayanta. Akwai hadisin Huzaifah bin Yaman yana sahihu Muslim hadisi na 231 yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa tu'rabu fitanu alal qulubi kal hasiri udan uda, ana gindaye fitintunu ga zukatu na dan adam kamar yanda ake sakan taburma, yanda ake sakan taburma a dauko tsinke tsinke ana hadawa har a hada taburman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ake gindaye fitintunu akan zukata na dan adam a kowace rana, kowace rana ka tashi sai Allah madaukaki ya kawo fitintunu cikin zuciyarka an gindaya a gani ko za ta karba daga safiya zuwa yamma, kafin dai a ce wannan ranar ta wuce a kawo fitina ta sha'awa a gindaya ma zuciyarka, shin zuciyar za ta karba ko kuwa a'a, a kawo fitina ta mulki a gindaya ga zuciyarka, shin zuciyarka za ta karbi wannan fitina, a kawo fitina ta duke, a kawo fitina ta shahara. Manzon Allah yake haka za a dinga tallata fitintunu ma zuciyarka, ana nuna ma zuciyarka kowace fitina kowace rana aikin kenan sai ka bar duniya. Allah madaukaki yana jarrafta zuciyarka. Annabi yace fa ayyu qalbin ushribaha, to dukkan wata zuciya da ta bude kanta har ta yadda ta karbi waɗannan fitintunun da aka kawo tallan fitinar sha'awa, ga ma tamban zanan a gari hanyoyin zina ire-ire suna nan da dama, ana tallata wannan fitina sai ya bude zuciyarsa ya karba, da aka kawo tallan fitina ta dukiya nan ma sai ya bude zuciyarsa ya karba. Muna neman wanda zai kashe wa ne, amma ga kudi fitina ce. An kawo fitina ta dukiya ya karba, fitina ta sha'awa ya karba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to duk sa'ilin da zuciya ta karbi wata fitina, nuqitat fihi nuqtatun sauda, sai a ɗiga mata wani ɗigo baki a cikin zuciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ayyu qalbin ankaraha, duk zuciyar da ta ƙi wannan fitinar da aka tallata mata, da aka kawo tallan wannan fitina sai zuciyar ta ƙi, Annabi ya ce, nuqita fihi nuqtatun bayda, sai a ɗiga masa wani farin ɗigo. Hatta tasira ala qalbayni, har dai a waye gari zuciya biyu ne kadai, daga farar zuciya ala abyaba mithli safa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ita wannan zuciya fara ce, sai manzon Allah ya ce, kaman dutse. Shi ne malamai suke cewa a'a, abinda Annabi yake nufi fara ce ga ƙarfi kaman dutse, domin zuciyar da za a tallata mata zina yau ta ki karba, gobe a yi ta ki karba, jibi a yi ta ki karba. Mutumin nan har ya samu shekaru 63 a rayuwarsa, wannan zuciya tashi ta kai dutse karfi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ala abyaba mithli safa, wannan zuciya fara ce tana kaman dutse saboda tsananin karfinta. Mutumin da aka tallata waɗannan fitintunu bai karba ba, fala tadurruhu fitnatun, wannan mutumin wata fitina ba za ta cutar da shi ba, ma damati samawati wal ardu, tsawon zaman sammai da ƙasa, bi ma'ana tsawon rayuwarsa a duniya. Wal akharu, ɗaya zuciyar, Annabi ya ce, aswadu murbaban kalkuzi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ta zamanto baki kirin kalkuzi mujahiya, tana kamar guga da aka kife bakinta. Ashe idan mutum yana karban ficincinun nan ɗaya bayan ɗaya, yana hallaka zuciyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a kai wata gaba da za a kife zuciya, kamar yanda ka san ka ɗaga guga ka juya bakinta ƙasa. Annabi ya ce, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ushriba min hawa, duk sa'ilin da wani abu mara kyau ya iso masa sai ya karba, babu ruwansa da abu mai kyau. Da zarar an kai ga wannan gaba, to wannan zuciya an kibe ta kenan, babu rahamar Allah da za ta sake shiga, Allah shi kare. Al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin wannan hadisin a mujalladi na farko shafi 441 yace, ma'anal hadis, ma'anan wannan hadisin, innar rajul idha tabi'a hawahu, idan mutum yana bin son zuciyarsa, warta kaban ma'asi, ya zamanto ɗabi'arsa ita ce yawai aikata saban Allah, da khala qalbuhu bi kulli ma'siyatin yata'ataha zulmatun, da khala qalbuhu bi kulli ma'siyatin yata'ataha zulmatun, dukkan zalimcin da yake aikatawa, dukkan zunubin da yake aikatawa ba banza bane. Kada kai tamanin sako da kake yi yana tafiya haka nan. Al-Imam an-Nawawi yace, mutumin da yake sabon Allah, duk sa'ilin da yake wannan zunubin, Allah yana saka duko a zuciyarsa. Wa idza sara li zalika iftatana wa zala anhu nurul islam, har ana tafi bai bari ba, ya ci gaba da fasikanci, a kwana a tashi sai Allah madaukaki ya kawar da hasken musulunci tare da shi. Sannan idan ya ki bari, sai a juya zuciyarsa, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kalkuzi mujahiya, yadda ka san an kife guga. Fa idan kabba, idan aka juya zuciyar wannan fasikin, in sabba ma fihi, to sauran imanin da yake ciki ma sai ya zube. Walam yadkhulhu shay'un ba'da zalika, babu kuma sauran alhairi da zai saki shigan zuciyarsa. A shariko da fasikanci bala'i, yana kama da ayar Qur'ani da take cikin suratul Jathiya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu,
وَقَدْ ضَلَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى
Allah madaukaki yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ko kaga wanda ya dauki son zuciyarsa shine abin bautansa, saboda shi babu abu mara kyau a gaban shi, duk abin da zuciyarsa ta so zai aikata. To mutumin da ko ya zama duk abin da zuciyarsa ta so shi zai aikata, ya mai da zuciyarsa ita ce abin bautansa. Wa aballahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah ya toshe jinsa da zuciyarsa, waje ala ala basarihi gishawa, an saka wata yana akan ganinsa, wa man yahdihi min ba'di Allah, wa zai shirye da wannan mutumin bayan Allah? Allah shi kare. Sannan mu sani duk mutumin da ya bi son zuciya saboda ya samu duniya, bai samun duniyan kuma sai gurgudan abin da Allah ya rubuta zai samu. Abinda Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'u Fatawa mujalla na 10651, ya ce man ittaba'a hawahu fi misli talabi ar-ri'asa, wanda yake bin son zuciyarsa kamar wajen neman shugabanci, wal ulwi da ɗaukaka, yana son shugabanci don haka ya tare ƴan daba, zai biya su suma duk abin da yake so. Wa ta'alluquhu bisuwaril jamila, yana son rayuwa ta duniya don haka zai tara mata kyawawa daga sassan duniya, duk inda yake so za a kawo mishi. Aw jam'uhu lil mal, ko ko a'a, ya bi son zuciya ta wajen tara dukiya, yana son dukiya kuma bai sanya wahala, don haka sai ya zama dan fashi da makami, ko ya zama ɓarawo, ko ɗan damfara. Sheikhul Islam ya ce duk mutumin da ya bar sahu saboda neman duniya, ya ji fi afna'i zalika min al-humumi wal-gumumi wal-ahzani wal-alam wa dhiqi sadri ma la yu'abbaru anhu, zai samu tsananin kunci da takaici da bakin ciki da zafi wanda ba a iya misilta shi a rayuwarsa. Wa rubbama la yutawi'uhu qalbuhu ala tarki al-hawa, tayi zuciyarsa bai yarda da shi ko da ya so ya bar abin daga baya bai iyawa. Wala yahsulu lahu ma yasurruhu, sannan ba zai taba samun abin da zai kwantar da hankalinsa ba. Wallahi maganar Sheikhul Islam gaskiya ne. Mutum nawa ne yayi ta'adi saboda kawai ya samu wani matsayi na siyasa, aka wayi gari rayuwarsa ta shiga cikin wani hali na takaici? Sheikhul Islam ya ce bal huwa fi khawfin wa huznin da'iman, sannan ko ya samu wannan matsayi har abada bai samun natsuwa, yana cikin bakin ciki da tsoro, gidansa ya gagare shi zama, makwabtansa yana ganin makiyarsa ne, ko sahu aka tsaya a sallar tunaninsa wanda yake gefe da shi din nan in yayi sujjada zai taka wuyar shi. In kana taliban lima ya hawahu, ba duniyar ya nema ba, to gashi ya same ta, sannan kuma babu natsuwa. Fa huwa qabla idrakihi hazil, Sheikhul Islam yace kafin ya samu matsayin ya wahala, ya shiga takaici, muta'allimu haythu lam yahsul, sannan kuma baya ga ya nema ya samu mukamin amma ba natsuwa. Fa idza adrakahu kana khaifan, in ko ya cimma burinsa to rayuwarsa tana cikin tsoro kullun, min zawalihi wa firaqihi, in dukiya ce yana tsoron za ta kare. La hawla wala quwwata illa billah, anan duniya kenan. Wanda ya bi son zuciya saboda ya same ta, bai samun natsuwa, in ma ya same ta din sannan makomarsa wutan jahannama. Me Allah ya ce mata? Fa amma man tagha,
fa amma man tagha wa aza الدنيا
فإن
الجحيم هي المأوى.
فأما من طغى وندي كيتر دوكوكي يتسلكي كتر النبي محمد
يبر سنر من زن الله فدو دي سام دنيا إن جي الله وآثر الحياة الدنيا يتيدي تسامي رأي والدنيا زي ساب دوكا يأيك تحرن كوي بني سام دنيا فإن الجحيم هي المأوى لا حول ولا قوة إلا بالله متى إتشمك ومساء ليس أكره وأما
من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه أما وندك فورن سيوا قبل أبنجج سأرانا تاشي القيامة duk abin da za ka yi tunaninka shi ne Allah, zama da iyalinka tunaninka Allah, a kasuwancinka tunaninka Allah, makaranta ne tunaninka Allah, neman mulki kake tunaninka Allah, wani hannafsa anil hawa, mutumin da ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah maɗaukaki ya hana ransa bin son zuciya fa innal jannata hiya al-ma'wa, wannan mutumin aljanna ita ce makomarsa. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال واجعل الجنة مأوانا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم